mo ya tete lo improvise to ba ti fe you o ma ya strategize bi ma lo sun gbalaja to ba rowo ko jaye owo ko ni kurale doko mo neti no ma to fale you say thank you Jesus you say
ah ha 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 yo wa samu ko binka ka wai ka kashe karka ba si suka she maka san daga ke ne ma ba me daya maka ruwa na dukan ka sun kudin daga mun maka ji wasu ci maka kai da kudin ka kana haka abu ma sai an saya maka an ga samu kawai ka kashe ka kashe ka kashe ka kashe ka kashe kutuma mura uba yau akwai mura uba ban balaga ba amma sai jaraba ina bincin akwai dadi sai na daban kutuma mura uba yau akwai mura uba ban balaga ba amma sai jaraba ina bincin akwai dadi sai na daban. I love you.